Tun a 1897 da aka gano tare da fahimtar sababin cutar malaria, an yi duk kokarin dakatar da cutar, inda saura kiris ja a cikin shekara ta 1950 an kawar da ita, sai dai a kawar da ita din ya ciji a dalilin kasawan kuɗi da ake bukata don ci gaba da aikin. Abinda ya kawo mu inda muke a yau dangane da matsayin cutar ta malaria, wani rahoton Global Data Epidemiologist ya kiyasta cewar kashi 70 a cikin 100 na mutuwar yara kasar shekaru 5 daga cutar ta malaria ne. Cutar malaria na kasar tarin kasashen Afirka akan kuɗi da ya kai dala biliyan 12 shekara. Hanya ɗaya na yakan cutar ta cizon sauro, wato malaria, ita ce gwamnatoci faɗin duniya su samar da isasshen kuɗin tallafa wa shirin da ci gaba da ilimantarwa kan kiwon lafiya tare da waye kan al'umma su fahimci yadda matsalar take. An soma kokarin yakan cutar malaria a Ghana ne a cikin 1950, manufa ita ce rage barnar da cutar ke yi. Shirin yaki da cutar malaria na ƙasa ya amince sashen kiwon lafiya kaɗai ba zai iya magance malaria ba, don shi ana buƙatar dabaru iri-iri da sun ka haɗa da fesa maganin kashe ƙwari don kashe tauron, da bayar da maganin kariya daga malaria, da kuma inganta tsarin magudanar ruwa. Malama Maryam Isa Nasci a Polyclinic din Madina.
A kiyaye sauro saboda sauro suke kawo ciwon malaria. Akwai sauro ya iya cije ka, amma in ba sauron mace da ke da, akwai wani sauron da ake kenta female anopheles mosquito, wannan ita take rike da parasite, take rike da cutan, yasa ita ne irin wanda in ta cije ka da ka samu wannan. In ba ka ba damu duka kunnu mun kwanta da ciwon malaria, don kunnu sauro na iya cije mutum. Ciwon malaria nga ya abin da za mu kiyaye shi shi ne mu yi ƙoƙarin mu gyara anguwanmu, yadda muke cikin shara, cikin gata, ko mu yi clean, mu yi ƙoƙari kuma muna kwana cikin mosquito net.
Shin kuwa jama'a sun fahimci hanyar kare kai daga cutar malaria?
Assalamu alaikum, sunana Zakiya, ɗaliban makaranta jami'a. Da farko, yadda ake hana cutar malaria shi ne a kiyaye irin ciyawa siro wa ngwamu, da mun gan ciyawan ya siro a maida hankali a cire wannan ciyawa wurin duka, da kuma gotanmu in mun gan shara ciki kunko wurin duk ya kamata a share, saboda irin haka suke kawo sauro, kuma sauro ke kawo cutar malaria. Sannan mu kasance kullum muna kwana cikin gidan sauro mai magani. Gidan sauro mai magani yana da muhimmanci gaske.
Sunana Ramata Abdalla. Mu share-share, mu gyara gototinmu, mu kiyaye zub da ruwa basa-basa waje. Wurin kwana kuma ya kamata mu kiyaye, mu samu net, mosquito net, mu daddaure shi ko'ina da ko'ina. Yanda nko ya zama bai sauro bai shigo balle ba mu cuta.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.